kan sanda aka buga na gasancin kofin zakarun Najeriya da Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na biyu. Za mu fara daga rukunin E inda kungiyar kwallon kafa ta Sevilla na kasar Spain ta tashi canjiran 3-3 da Liverpool na kasar Ingila, sai Spartak Moscow na kasar Rasha suka yi sulhunta 1-1 tsakaninsu da Maribo na kasar Slovenia. Wannan rukuni dai Liverpool tana jin ragaman da maki 9, sai Sevilla take mataki na 2 da maki 8. Spartak Moscow tana mataki na 3 da maki 6, sai Maribo tana mataki na 4 da maki 2. Sai rukunin fa inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta doke Feyenoord na kasar Netherlands da kwallo ɗaya ne ban haushi da Fola Italy ta lallasa Shakhtar Donetsk da kasar Ukraine da kwallo 3 da nema, inda a wannan rukuni Manchester City din na kasar Ingila take jan ragaman da maki 15, sai Shakhtar take mataki na 2 da maki 9, sai kungiyar kwallon kafa ta Napoli da take mataki na 3 da maki 6. Akwai Feyenoord da take mataki na 4 ba tare da maki ba, inda koma rukunin ga kuwa kungiyar kwallon kafa ta Monaco na kasar Faransa ta sha kashi a hannun Leipzig na kasar Jamus da kwallo 4 da 1, sai Vitesse da kasar Turkiyya suka sulhunta 1-1 tsakaninsu da FC Porto na kasar Portugal. A wannan rukuni Vitesse suke jan ragaman da maki 11, sai FC Porto na kasar Portugal da maki 7 a mataki na 2, Leipzig tana mataki na 3 da maki 7, Monaco tana mataki na 4 da maki 2. A rukunin ka kuwa Borussia Dortmund na kasar Jamus ta sha kashi a hannun Tottenham na kasar Ingila da kwallo 2-1 a gidan Borussia Dortmund, sai Apple Nicosia na kasar Cyprus ta sha kashi a hannun Real Madrid mai rike da kambun, inda Real Madrid ta bi ta harga ta lallasa ta kwallo 6 da nema. A wannan rukuni dai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham take jan ragaman da maki 13, sai Real Madrid take mataki na 2 da maki 10, sai kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund take mataki na 3 da maki 2, sai Apple Nicosia take mataki na 4 da maki 2. Kungiyoyi hudu ne da suka samu haiwa zuwa wasan zagayen round of 16, wani kungiyoyi sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na kasar Ingila da rukunin fa, sai a rukunin ga kuwa akwai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da kuma sai rukunin ha, inda akwai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila da Real Madrid na kasar Spain. Haka kuma a yau za a dawo ci gaba da fafatawa a sauran wasannin na cin kofin zakarun nahiyar Turai a matakin wasan rukuni, inda a yau tsumma kungiyoyi 16 za su gwamza a tsakaninsu bisa tsarin rukuni. Za mu fara da rukunin A inda kungiyar kwallon kafa ta FC Basel da su karɓi bakuncin Manchester United na kasar Ingila, sai CSK Moscow da su fafata da Benfica. A rukunin B kuwa kungiyar kwallon kafa ta Anderlecht da su fafata da Bayern Munich da kasar Jamus, sai PSG na kasar Faransa su karɓi bakuncin Celtic. Ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Karaba a rukunin C da ta fafata da Chelsea ne na kasar Ingila, sai kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid na kasar Spain fafata da Roma na kasar Italy. A rukunin D kuwa Sporting ne za su karɓi bakuncin Olympiacos, sai Juventus a gida su ɓace gumi da Barcelona na kasar Spain a nan kasar ta Italy. Da a fara wasanni tun daga misalin karfe 6 na yammaci har zuwa karfe 9 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Haka kuma a jiya ne shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar Portugal mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Cristiano Ronaldo ya sake kafa tarihi a fagen tamola bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai ne shekara 2017, inda ya jefa kwallaye ne na 18 a raga. Nan da ya jefa cikin kwallonsa na 18 ne a jiya a wasan da suka yi da Apple Nicosia can kasar Cyprus, inda Real Madrid din ta lallasa Apple da kwallaye 6 da nema. Ronaldo ya jefa kwallaye 2, inda ya jefa kwallonsa ta farko a cikin minti 49, sai kwallo ta biyunsa da ya jefa a cikin minti 54. Iya abin da ya sauka kenan daga labarin wasannin namu na yau. Daga nan dan da lafiyoyi, huta lafiya.